mata kike zama ruwan mada cike da ya kamata ki zama ske cike zuci ki zama rai abinci hankali eluwa saboda so kal ki ce ki bata ki ki bata ran ma'aihi kal ka ce ka bata ran abukai kal ka saka shan giya ta saka shan waya saboda so kal ki ce ki bar karatu hangane min no wazu sine ki ko wadu dinne no amana har fag dirgin nan he bani nane agin gate ni ci ko bogoro 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 zuciya ka kasa adana saboda so yau dariyarta ta zame ta kuka bata ci bata sha tai kamar tai hauka saboda mi saboda kai saboda so saboda kai ta bata ran abukai saboda kai ta bata rawaye ta bar karatu saboda mi saboda kai saboda so kai da ke godam ta soyayya ruwan su mace da ka ce mata ta na zama ruwan mata ci ka bata so ta kasa adana ta baka zuciya
Don't mix up, yeah, yeah. Kike zama.